أن من سهى عن تكبيرة الإحرام وهو وحده يقطع حين يذكره والثالث أن من سهى عن تكبيرة الإحرام وهو وحده يقطع حين يذكره ويفترأ صلاته ولا يحتسب بما صلى قبل إحرامه وإن كان إماما قطع وكبر حين ذكر وافتدأ صلاته وكذلك من خلفه وإن كانوا قد كبروا وإن من يذكر حتى فرغ من صلاته أعاد وهو من خلفه بإقامة مستانفة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أيو رانا الخميس أشرين دابيو قوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا دوبو دايادة دليو دوبو داربعين دا أكو ديداتي دا أشرين دا تقوس قواتا قوما شكرا تدوبو دا أشرين دا دايا زامن شكرا دا كاراتو لكتافين سلم الهداتي إلى معرفة أركان الصلاة نا واللفر بابا مالمي الشيخ عثمان ابن إسحاق رحمه الله تعالى لتافي دي يكون شبايا نيأكا هكون شو هكون شان صلى وانا درسي شيني درسي نتارا أتكي وانا لتافي زامو تاشي أتكي التنبيهات دمالا يكاو باين يغا وبيادي أكن مواضع السجود القبلي da kuma mawadi'u sujudil ba'di to sai mal yace mana at-tanbihatu mun karanta at-tanbihul awwal mun karanta as-sani yau zamu tashi as-salisu to sai mal yace was-salisu fadakarwa ta uku anna man saha lallai wanda ya rabkana ya manta an takbiratul ihrami daga barin kabbar harama shi sahawan da ya same shi kenan da yazo shiga sallah kawai amma bai takbiratul ihram ba to sai mala yace wa huwa wahadahu kuma sai zan shi kadai ne ke sallah bai ma'ana ba liman bane to anan mala yace ya qata'u sai shi yanke sallat hina yazkuruhu lokacin da ya tuna cewa ai bai kabbara harama ba yankewa kawai zai yi wayabta du salatahu sai ya sake dawowa farko da sallar sa duk abin da ya can babu shi tunda bai ta kabiratul ihram ba yana tunawa a raka'a ta ɗaya ne ko ta biyu ko ta uku ko da ta hudu ne to yankewa kawai zai dan ta lalace shikenan sai ya dawo farko ya sake sabuwar iqama ya sake kabbara harama sannan shi kulla sallah sabuwa shi abin da an ka dora mai kuma babu wata sujudu sahwi da attare da shi dan dama bai shiga sallah ba wala yahtasibu bima salla qabla ihrami kuma abin nan da ya sallata kame yayi kabbara harama baya lisafawa da shi dan sunansa ba sallah ba tunda bai yi mi bai takbiratul ihrami ba sai yace wa in kana imam wannan in shi kadai ne kenan wa in kana imaman in kuma ya kasance liman qata shi ba da yanki ya zai da ya tuna da cewa bai kabbara harama ba kuma gashi yana jagorantar mutane sai shi yanki in ya yanki wa kabbara sai ya sake mi sabuwar kabbara kaga shi ma dai ya dawo farko ko ya dawo farko hina zakara lokacin da ya tuna wabtada salatahu shi ma ya fara sabuwar sallar sa
ma'ana ya dawo harko waccan babu ta to ma mun safa tunda shi an ga ya muna hukuncin sa sai ya ce wa kazalika man khalfahu su ma wadanda abba ya gare su ma yanke ya za su in sun yanke sai su saki su ma kabbara to ka iya cewa to ai malamin sun yi kabbara sai ce wa in kanu kare kabbar ko da sun yi kabbara babu ta babu ta domin yanzu an ce ba sai sun yi ba sai aka ce waccan da suka yi tayi shi liman tunda ya sake sabuwa sai su ci gaba da biya ta haka nan to kaga yanzu kenan suke jagorantar liman ba liman ke jagorantar su ba dan sun rige liman kabbara harama to kuma an ce innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi to kaga nan wajen kabbara harama sun yi koyi da shi to shi yasa an kace su ma su sake bayan tashi don baka kabbara harama sai mi sai liman da kabbara harama da sallama duk wanda mamu ya riga liman bai da sallah bai da sallah to sai mallan yace wa illam yazkur shi wannan da ya manta kabbara harama kila mamu ne ko liman in ya zan bai tuna ba hatta faraga min salatihi sai da ya sallame sallah kakab sai tuna a to an samu matsala ni fa bai kabbara harama ba mallan yace to a ada ya sake sallah huwa shi ya sake sallan nan wa man khalfahu da duk wanda sun kabe shi ko da sun yi kabbara harama aikin banza sun kai me ma'ana aikin banza sun kai sallar su ba sallata ba don shari'a ta rushe ta aga liman ya ja musu kuma ba su da laihin komi wala Allah su sun yi kabbara su shimi shi abai ya ba suna yana daga cikin wuraren da sallar liman sallar mamu take lalacewa saboda lalacewar sallar liman bai cikin wurare guda 11 da man hakaranta a cikin bau'ul musalli inda ga sallar liman ta bace amma ta mamuna nan to wanga wuri bai ciki na yana cikin wuraren da sallar mamu ke lalacewa saboda lalacewar sallar liman to sai mallan ya ci gaba da cewa bi iqamatin musta'anafatin kuma a sake iqama sabuwa waccan iqama da an kai babu ta yanzu sai sun sake sabuwar iqama sannan kowa da liman da mamu kowa ya sake takbiratul ihram wa sahawul ma'mumi raukanuwar mai biya mamu yahbiluhu al-imamu limamin sai ya dauke idan kana bin liman sai ka rab kana kabbar wata sunna ko su sunnoni to liman ya dauke ma ba sai ka sujudu sahwi ba sai ce illa an yakuna min naqsi al-faridati sai dai in ya zan shi mamun nan ya rage farilla ne to nan kan fala yahmiluhu anhu liman bai dauke ma mamu farilla in ka bar farilla liman bai dauke ma kenan sai ka kawo ta ina misalin farilla sai ce kan niyyati kamar inda mamu ya bar niyya shi sallah kawai ya shigo amma bai yi mi bai niyya ba to nan liman kan bai dauke mai yanzu da ya tuna in ba a sallame ba sai shi yanke sallah sai shi kulla niyya in ya kulla niyya sai ya sake kabbara ya sake biyan liman waccan biyar da ya taro shi in kuma sai da an ga sallame tuna sallah ta lalace dan innamal a'malu binniyat yayi sallah ba niyya ko wa takbiratul ihram ko inda mamu ya bar kabbara harama ya bar kabbara harama to shi ma in ya tuna ana cikin sallah ne ba a gama ba shi yanke in yan yanke sai ya saki kabbara harama sai shi mi biliman a hada biliman ba ya ci gaba ba abinda ya babu shi abinda akwai za a ce ci gaba amma abinda babu to yanzu ai ka dawo fresh. Aha. In kuma an sallame shi ma babu sallah. In sai da an ga sallame ya tuna shi ma mun bai takbiratul ihrami ba to bai da sallah. Sai ya sake koma masallacin shi
shi wata sabuwa.
War ruku'i ko ya bar ruku'u shi mi mamu was sujudi ko ya bar sujuda wa ghairi zalika min al fara'idi da wani wannan dai sauran farille ya bari to duka wadanga da ankali sa fa mallan yace liman bai dauke mawa mamu su wadancan mun fada ai an sallame sallah sallah ta baci in ba a sallame ba da ya tuna shi yanki shi kawo su sannan hebi liman amma da ruku'u da sujuda to malamai suka ce a raka'a kawai zai kawo in mahallin tadaruki ya wuce in yana jin tsoron ya taya kawo ruku'un nan ko sujudan na liman shi shiga wani rukuni to sai shi kyale wannan sujuda sai an gama sallah sai tashi ya kawo sabuwar raka'a in ya kawo sabuwar raka'a sai shi qabliya to sai mallan yace wastathnau amma malaman fiqhu na malikiya sun togace min zalika daga cikin farillai al-fatihata fatiha fatiha abi mijeje farilla ce ko to ita dai mamu liman ke dauke masa amma in banda fatiha babu wata farilla wadda liman zai dauke ma saboda haka a mazhabin malikiya in mamu bai karanta fatiha ba to limamin sai ya amma da sauran fara'id to su ba za a dauke masa ba to sai mallan yace amma wasu mazahib sun ce a ita ma ba za a dauke ba amma dai fiqhul al-fiqhul maliki su sun ce yana dauke ba fa innal imama yahmiluha anhu liman yana dauke masa ita saboda sun kafa hujja da hadisin qira'atul ma'mumi ko qira'atul imami qira'atul ma'mumi qira'atul imami lahu ko qira'atul imami qira'atan lil ma'mumi karatun liman to karatu ne ga mamu man kana lahu imaman fa qira'atul imami lahu qira'a haka annabi ya fada man kana lahu imaman ko imamun man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a bi ma'ana kenan ko bai yi karatu ba shi karatun wa karatun liman ya dauke mana shi da zai zo komi bai karanta ba komi wanda galibin jahilai a yanzu kenan dai suna bayan liman ba abin da suke karantawa to in karatun ya shafi fatiha babu komi liman ya dauke musu to shine man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a war rabi'u na hudu anna sujuda sahwi lalle sujudar raukanwa yusannu an sunnanta ta li naqasi sunnatin idan an tauye sunna muakkadatin amma sunnan nan mai karfi aw li naqasin ma'a ziyadatin ko kuma inda an kai ragi kuma an kai kari qala fi tawdihi ibnu hajibin ya fada a cikin littafin sa at-tawdihu sharhi ne na mukhtasar lawali da sani to ya fada a cikin littafin yace was sunanul muakkadatu sunnoni wadanda an masu karfi allati yasjudu laha wanda mai sallah zai musu sujudu sahwi samaniyatun guda takwas ne al-awwalu sunna ta farko qira'atu karanta ma zada ala al-fatihati abinda ya zamo dadi akan fatiha ko da aya ɗaya ne na sura fil faridati amma cikin farilla bayasjudu to yana yin sujuda sai ce li tarki zalika fiha idan ya bar karatun abin nan sura a ciki ko a cikin sallan mi farilla to sai ya zo da mi sujudun qabli lafin nafilati banda sallan nafila ita nafila don ka bar karatun sura babu komi wuce a daya zakai ba dai kai fatiha ba to babu komi amma in baka yi fatiha ba to kai sujudun qabli a nafila ke asaniya sunna ta biyu alijaharu bayyana karatu bil qira'a alijaharu bil qira'ati bayyana karatu fil faridati alijahariyya a salla ta farilla kuma wadda an ka ce a bayyana karatu kamar magrib isha asuba to da yazo sai asr ta karatu ko fa yasjudu li tarkihi fiha to sai sujudu sahwi saboda barin wannan bayyanawar a cikin sallar farilla la fin nafilati banda sallan nafila sallan nafila kamar sallar dare an ce a bayyana to sai kai asirce to babu sujudu sahwi sallar rana an ce a asirta sai kai bayyane babu sujudu sahwi saboda nafila ce asalisu asalisatu ya kamata ko asalisatu sunna ta uku al israru fi mahallihi asirta karatu a mahallin da an ka ce a asirta kamar sallar azhar la asr ko raka'a guda a sallar magriba ta ƙarshe ko raka'o'i biyu na ƙarshe a sallar isha sai yayi mi sai ya bayyana to nan ma fa yasjudu li tarkihi fiha sai yasjudu sahwi saboda barin wannan asirtawat sai yayi ba'diyya tunda bayyana waye lafin nafilati amma banda sallar nafila dan kan babu komai akan sa rabi'atu sunna ta hudu at-takbiratu kabbara inda ya bar kabbara amma siwa takbiratul ihrami banda kabbara harama to shi ma wasu malamai sun ce yayi qabliya koda kabbara guda ta amma khilafan ibnu hajibin yace sabanin lima fil mukhtasari abinda yazo cikin lawali shi mai lawali ya ce a kabbara guda in an barta ba a yi mata sujudu sahwi sai sun kai biyu wanda mun karanta a baya shi ne alƙaulul mashhur amma cikin mazhaba akwai ƙabilul mashhuri shi ne wannan cewa ko da kabbara guda ta ana yi mata sujudu sahwi to shi yasa ya ce maka sabanin abinda mai lawali ya kawo min annaha la yasjudu li khifatiha cewa mai salla ba zai yi sujuda dan ya bar kabbara ba li khifatiha saboda rashin karfinta ba ta da karfi ba ta cikin muakkadai a wurin su to sai malam yace al khamisatu sunna ta biyar sami'a Allahu liman hamida cewa sami'a Allahu liman hamida ga wanda ya barsa shi ma ibnu hajibin yace yayi mi yayi qabliya khilafan lima fil mukhtasari sabanin abin da yazo cikin lawali aidan kuma min annahu la yasjudu shi shaykhu khalil mai mukhtasari yace a wanda ya bar sami Allahu liman hamida guda hamidahu guda to la yasjudu baya yi mata sujuda qabliya li khifatiha saboda rashin karfinta ba ta da karfi sosai kina akwai sabani ga wadanga abubuwa guda biyu a mazhaba kabbara zuwa ruku'u ko tasuwa daga sujuda ko kuma cewa sami Allahu liman hamida shi in sau daya ne a nemi su qabliya ko ba ai alqaulul mashhur fil mazhab ba'ayin sujudu sahwi sai in sun zamo biyu an ganshi ko as-sadisatu tashidda sunna tashidda at-tashahhudul awwal wanda ya manta lafazin tafiyan farko hade da zaman baye lafazin ba kuma baye zaman ba to shi ma yayi mi yayi qabliya as-sabi'atu sunna ta bakwai al-julusu lahu zama gare shi to shi ibnu hajibin a ra'ayinsa duk waɗanga sunnoni in an bar su ana qabliya koda ka zauna don kai tafiya amma sai kan manta baka yi tafiyar ba eh to an bi ka kabliya sabana abinda muka karanto a baya cewa indai ka zauna lafazin kawai abba ka samu yi ba baka da mi baka da kabliya to wannan shike cikin mukhtasar wanda aka sani da lawali to shine yace aljulusu lahu zama domin tafiya as-saminatu sunna ta karshe ta takwas at-tashahhud man talafazin tahiya al-akhiru amma tafiyan karshe tafiyan to wadannan sune as-sunanul mu'akkada as-samaniya sune in an bar su malamai suka ce akan yi sujudus sahwi kuma in ayi sujudus sahwi din shikenan sujudus sahwi din ta dora wannan na kasu da an ka samu sai mal ya ce wala ya sujudu amma ba zai yi sujuda ba shi mai sallah li ghairi hadhihi samaniya ga duk wata sunna wadda ba cikin takwas din nan da kaje an lissafa ba eh yawa ba a yi mata sujudus sahwi wal khamis tanbihi na biyar min at-tanbihati anna man qara'a suratan wanda lalle wanda ya karanta sura guda aw surataini ko sura biyu aw aksara ko fiye da sura biyu fi raka'atin wahidatin a raka'a guda aw kharaja min suratin ko ya fita daga surar da yake karantawa ila suratin sai ya fada wata sura yana suratul naba'i sai ya fada suratul nazi'at alhali bai kammala suratul naba'i ba auraka a koyi ruku'u qabala tamamin sura kamin ya kammala sura kila ya raba ta biyu duk wannan khilafu khilaful aulani duk wannan khilaful aulani abinda as-sunna in ka dauko sura to sai ka kai karshe ko wace raka'a da tata sura an gane yawa sannan kuma kakka bar wannan sura kuma ka fada wata sura koda ka kare wata sura kace to bari in jayi wata su zamo biyu da duk wannan malaman mazhaba sun ce makaruhi ne wasu kuma su ce khilaful aula sura ɗaya ake bukata li kulli raka'atin suratun eh dur raka'a sura dur raka'a sura dur raka'a sura amma ka raba sura biyu rabi raka'an farko rabi raka'a da biyu to wannan khilaful aula annabi ma ba a ruwaito yana haka ba ba a ruwaito ba ko ka hada surori guda biyu eh a cikin sura daya to shi ma ba a ruwaito annabi na wannan kawai dai limamai suna dai ne saboda babu fiqhu to amma dai duk da yayi laifi sai dai laifin ba ya da tsanani sosai to shine mal ya ce falashe alai babu komai akan sa ma'ana ba sai yayi eh ba abin da ya wajaba yayi na badiya ko kabliya duk da ya saba tunda kaji abin da ya kamata shi ko fi jami'i zalika a cikin dukkanin wayannan kamar wanda zai zo ya karanta aya biyu aya uku ga sura kawai sai shi ruku to hada khilaful aula wakila bakaruhun wasu sun ce an kyamace haka kuriha abin da yafi ya ida suran nan in kuma ya san bai iya ishe ta to tun farko kan ma shi karanta ta sai shi karanta wanda ya san yana iya karantawa ko ba haka ba kaga ya huta wa kazalika haka man tabassama bis salati wanda yayi murmushi a cikin sallah sauti bai hito ba yayi dariya amma sauti bai hito ba amdan aw sahawan yayi da gangan ko da raukanuwa la shay'a alaihi babu abin da ya wajaba akai ne la shay'a alaihi din nan abinda ake nufi ba wai bai da laifi ba a'a ba wani abu da ya wajaba akan shi sai aka kawo ala eh ba ce an kai la shay'a lahu ba a'a la shay'a alaihi babu wani abu da ya wajaba yayi na ba'diyya ko qabliyya amma fa laifi yayi laifi sai dai ba laifi ne wanda za a caje shi da wani hukunci ba wa kazalika haka man ansata wanda ya shiru yana sauraron wani abu kuma yana sallah li mutakallimin ga wani da yaje yana bada labari ko ba haka ba kila sallah ya kai wata yayi nisa ba yi albashi ba sai yaje wani na bada labari ai yaje wani na bada labari albashi sai tsaya saurara ya ji shin yau na an ga ce za a yi ko gobe ana samun ire-iren su in satan kalilan amma shiru wanda yake kadan ba mai tsawo ba to lashe alaihi shi ma babu komai a kansa wa in tala in satuhu in shiru din sa yayi tsawo jiddan sosai to nan kan batalat salatuhu sallate ta baci me yasa li adami huduril qalbi fiha saboda zuciya ta yanzu bata cikin sallah tana ina to kaga ba sallah yake ba to je zabale ce sallah ta bace gaba dai in sauraren yayi nisa ma'ana ya dade yana yi ko kuma zuciyar tashi ma ta rabu da sallah ko kuma canga wannan abu ta yadda da zai dawo zai iya yiwa ma ya manta me yake yi wakazalika haka manza da suratan wanda ya ƙara sura fi raka'ataini a cikin raka'o'i guda biyu al-akhirataini na ƙarshe shi ma yayi laifi don an ce aimi ayi musu fatiha dai ko to shi da yazo sai ya ƙara musu sura yayi laifi amma lashe alaihi babu wata qabliya ko ba'diya a kansa babu wakazalika haka man shakka wanda yayi kwankwanto hal saha shin ya rabkana awlam yashu ko bai rabkana ba thumma tafakkara qalilan daga baya sai tunani kadan shi ma ba tunani mai yawa ba aw kasiran ko kuma ya tunani mai yawa fatabayyana sai ya bayyana lahu gare shi annahu lam yashu ashe bai raukanuwa ba ya samu yaqini cewa bai raukanuwa ba can kawai shedan dai na yi jeho mai wani abu to fala sujudu alaihi babu komai a kansa amma han bai sallame sallah ba yawwa saboda haka ya shiga raka'a ta uku sai yake tunanin wai ya zauna tahiya ko bai zauna ba sai dai nazari kadan sai tuna ya zauna to shikenan ba komai babu komai wakazalika haka idza shakka in yayi kwankwanto fi sujudis sahwi a cikin sujudus sahwi hal sajada isnataini shin yayi sujudun nan guda biyu tunda biyu an ka ce yayi qabliya da badiya duka suna da sujudu guda biyu to da yazo yin su sai ya samu shakka shin daya yayi ko biyu yayi aw inna ma sajada sajadatan wahida ko guda yayi to fa innahu ya'ti bi sajadatin ukhra to sai shi kawo guda sai shi dauka daya yayi sai shi kawo ta biyu wala sujudu alaihi kuma babu wata sujudu sahwi akan wanga sahwi da yayi li'annahu saboda mi law umira bizalika da an ce mai hisaki yin wata sujudu sahwi domin gyara sujudu sahwi to la amkana an yashukka aidan to yana iya yiwa kuma hisaki yin kwankwanto cikin wannan sujudu sahwi din ta biyu da zai yi domin gyaran sujudu sahwi ta farko qabliya an ka bi shi ko ba'diya to ne yazo yayi qabliya ko ba'diya sai yake tunanin guda yayi ko biyu sai an ka ce ya dauka daya ne kaga yabni alal aqal ko ba haka ba to in ya kawo guda sai ya sallame to in ya sallame ba ciya za a yi kuma sai ya zo da wani gyara kuma da zai yi na cikin wanga sahun da ya samu cikin sujudu sahwi ba don in mun ce to in ya dawo ya sake yin wata sujudu sahwi su zamo biyu to sai ya zo cikin sujudu sahwi din ta biyu din kuma ya sake yin shakka sai yaya kuma sai a sake cewa ya sake sujudu sahwi to shine malam yace kaga nan fa yalzamuhu ya lizimce shi an ya sujuda aidan ko a ce yayi sujuda kamar yadda yayi sujuda ga gyaran ta farko fayata salsalu sai a samu jerin gwanu sujudus sahwi an samu sahwi cikin ta tana buƙatar sujudus sahwi ita ma tata an samu sahwi cikin ta ita ma tana buƙatar sujudus sahwi sai yazo da sunan sujudus sahwi guda sai yayi sujudus sahwi kila hudu ko biyar ko goma haka an wani sai yace malamai suka ce a da an yi sujudus sahwi ko an samu sujudus sahwi cikin sujudus sahwi to la sujuda fiha
babu shi yasa al-farra'u babban malamin lugha din na an ka tambayi an ce komi kuna da amsar sa a matsayin ku na malama arabiya ce kwarai kuwa ce hadda fiqhu yace akace to mutun ne yayi sujudus sahwi sai yazo gyara da yazo gyara cikin sujudus sahwi din sai ya samu sahwi me ya wajaba akan sa sai ce babu abin da ya wajaba akan sa yace to me dalili sai saboda muna da kaida yace al-musaggaru la yusaggaru saniyan in aka wa suna tasgiri to ba a sake mai tasgiri karo na biyu ita wannan sujudus sahwi eh an kawo ta ne karama ce bisa ga sujudar da ke cikin sallah bata kai girbanta ba ko ba haka ba to babba ita ake wa sujudus sahwi ba karama ba eh in ka ce kutayyibun misali ko tulaybun misali tasgiri ne na talib ko kitab to babu wani tasgiri da zaka saki wa tulaybun babu ko akwai ko tuwaylibun ba sun ce tuwaylibun ake cewa to shine mallan yace fa tasalsalu sai a samu jerin gwanon zalika akan haka waka zalika haka man salla bi haririn wanda ya salla da tuha na alhariri au zahabin ko zinari au saraka ko yayi sata shay'an yayi sata wani abu yana salla sai ya tsame ma wani aljihu da a kusa gare kana bi qurbihi wanda a kusa gare shi sai ya dauke mai wani abu kuma ya salla shi kai eh wa fi salati yana cikin salla au nazara muharraman ko yana salla ya kalle wani abu na haram fiha a cikin salla fa huwa asil lillah to ya saba ma Allah amma wa salatuhu sahihatun sallati lahiyayya ce babu qabliya babu ba'diya akan sa bata lalace ba waka zalika haka man na'asa wanda ya gangada ya gangadi an gaje fi salati a cikin salla nu'asan qalila amma fa an gaje dan kadan ba mi ba mai yawa ba ku ce karatu mukai to sai mallaye ce fala sujuda alaihi babu sujuda akan sa waka zalika haka yughtafaru ana yin gafara ga aninul maridi nishin marar lafiya mutun ne bai da lafiya yazo yana sallah sai ya dinga nisawa yana nishi to babu komai watanahnuhu ko kuma gyara murya li ajali darurati saboda larura majina ta rike mai makogoro ko wani abu waka zalika haka man nadahu ahadun wanda wani ya kira shi kuma yana sallah faqala sai shi mai sallah yace da wanda ya kira shi subhanallah li ya'lama domin wanda ya kira shi ya san annahu fi salati shi ho sallah shi don kai ga kamar ya mai wulakanci ya ina kiranka baka ansawa to sai yace subhanallah sai ya fadi haka to lashi alai babu komi akan sa babu ba'diya akan sa babu qabliya walakinnahu makaruhun sai dai yayi makaruhi abinda yafi shi mi shi kyale shi sai ya gama sallah sai ya je ya bashi uzuri in dai har musulmi ne kaga yana zargi ne bai yiwa musulmi ya kira ka zo ka gama sallah kace mai to abinda yasa ba an sama ba ina sallah sai ka ce ni ka rena ni kaimin wulakanci eh ga wanda zai kira ka a waya kana sallah to kaga in kace sallah haka ai dole shi daga ma kafa sai dai arne ne to zai ce to ina ruwa na da sallar ka saboda shi baya sallah waka zalika haka man tafakkara wanda ya tunane fi umuri dunya fi umuri ad-dunya, a cikin al'amuran duniya, ba na lahira ba, kalilan kadan, to naqasa min thawabihi, lada te ta ragu, wa lam tabtul salatuhu, amma sallah te bata lalace ba, amma za a rage mai maki. Wa kadhalika haka man dafa'a mashiyan, wanda ya tunkuɗi wanda zai gitta baina yadaihi gaba gare shi, shi ma falashi alaihi, wannan tunkuɗi wanda ya mai babu komai akai. Wa kadhalika haka lashi alaihi, babu komai akan mai sallah, li idarati mu'tammin, domin zagayowa da mamun da ke koyi da shi. Yazo zai sallah sai wani ya tsaya gefen hagun sa, to dama an ga ce tsaya, sai sa hannu ne sai jayo shi mai sai dama, kaga yayi aiki, to amma babu komai, saboda annabi ya taba yin haka nan ga Abdullahi dan Abbas. Aw islahi ridain, ko kuma ya dan gyara mayafin sa, yana sallah sai mayafi ne ya karkace, sai ya sa hannu ya gyara shi. Aw sitratin saqat, ko kuma sallah yake ya kafa sitira sanda ko wani karfe ko wani abu, sai sanda ta fadi, sai je sai ta da sandat, shi ma babu komai. Aw mashasafaini, ko ya tafiya tafiyan da bai wuce tazaran sahu guda biyu ba, lisitiratin, domin ya tada sitirate da yasa ta fadi, ko kuma aw saddi furjatin, ko kuma ya tafiya domin ya rushe ya rufe wata kofa ko wata kusuwa a cikin sahu, yaga sahun da aka gaba gare shi akwai wani fili wanda wani bai tsaya a ciki ba, sai ya tafiya domin ya rufe wannan kofar, duk wannan ayyuka ne kuma ba sa cikin sallah, to amma an yafe mai. Wa kadhalika haka mala yace haka lashi alaihi, babu komai akan sa, fi mashihi lidabatihi, idan yana sallah ya tsayar da dabba ta, sai dabba ta kama hanya, to sai ji tsoron ta je ta kubuce mai, sai ji yana sallah sai ya dan jayo ta ya saki mai sheta inda take, babu komai. Wa in bi jambin, ko da ta hiyan nan da yake ta gehe gehe ne, kila bangaren dama na ko bangaren hagu. Au qahqaratin, ko kuma baya da baya, kila dabbar baya take gare shi, ko to sai ji alamun ta fara taya, sai yo baya da baya, dan ba a son ya juya ma alƙibla, in ya juya ma alƙibla sallah ta baci, sai jayo ta ya saki mai sheta inda take. To in ka ne sirrin, in dai wannan aiki da yayi na jayo dabba yana da bai da yawa, babu komai. Wa in taba'adat, wa in taba'adat dabbatu, in kuma dabbar ta yi nisa sosai, kila ta kai tafiyan kamar zai kai sahu hudu ko biyar haka, to qada, nan kawai ya yanke sallat, saboda kula da dukiya ta. Kai ce ni na dogara ga Allah, sallah ne kai, wa talaba haye je ya nemo dabba ta, amma har sharadi, in ittasa al waqtu, in ya zan lokaci zai bashi dama, akwai yalwar lokaci, zai je ya yanke sallat, ya je ya jayo dabba ta ya dawo, kuma ya sake kulla wata sabuwar sallah lokacin sallar bai fita ba. Wa illa, in kuma lokaci yayi kunci sosai, to tamada, sai ya ci gaba, sai ya mi ya ci gaba ya ta mutun dabbat. Wa in zahabat, koda ko za ta tahiyatta, ma lam yakun fi mafazatin, in dai ba cikin daji na ba, in kan cikin daji ne, to nan kan malamai sun ce ya khafu ala nafsihi, ina jin tsoron in tabbace zai samu matsala, bai iya kai kai ne gida, in tarakaha, in ya barta, to fa yaqta'u ittifaqan, to anan dun malamai sun ce shi yanke sallah koda lokacin zai fita, in yaje jayo dabba ta ya dawo lokaci ya fita shiranka, amma in cikin gari ne cikin jama'a, to shi kyale ta, saboda mi kula da lokacin sallah, yawwa, shi kyale dabba ta tafiya ta, in yayi sallah ya gama, ya ta zuwa farautar ta, tunda cikin gari ne akwai mutane, aga nan baya jin tsoron wani abu ga rayuwa ta abu gudana sai dai yace dabbar ta bace wakazalika haka man tasa'abu wanda yayi hamma fi salati a cikin sallah wa saddafahu ya rufe bakin sa falashi alaihi babu komai akan sa wakazalika haka man sajada wanda ya sujuda ala shiqqi jabahatihi da gefen goshin sa nan gefe daya aza ga kasa aw ala tayyatin ko yayi sallah akan nadin rawanin sa nadi daya aw tayyatin ko nadi biyu min tayyi imamatihi daga nadin rawanin sa aw ala tarafi thawbihi ko bisa ga gefen suturar sa falashi alaihi babu komi akan sa walakin kuriha sai dai zalika an karhanta walakin kuriha lahu zalika sai dai an kyamace haka gare shi wakazalika haka lashi alaihi babu komi akan sa fi galabatil qai'i idan yana sallah amma ya rinjaye shi to babu laifi sai ya sa ruwa ya kurkure baki ya ci gaba da sallar sa wal qalasi ko gyatsa yana sallah sai ya gyatsa har abinci ya kawo mai ga baki fi salati a cikin sallah to ya tudda wannan abincin kashi hade in ya hade to daidai yake da ya ci abinci saboda haka babu sallah to nan zamu kwana sai wani sati sai mu tashi wa kazalika man ja'atu aqrabun aw hayyatun faqatalaha subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.